Bismillah ya uwa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan rana ta Laraba wanda yau 4 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda kuma ya dace da 21 ga watan goma miladiya 2020 wannan darasi namu na nawa ne na goma to wannan darasi da zamu shine darasi na goma a cikin littafin mu na shadibiya ina jin zamu tashi baiti na nawa ne muna da cikin shimfida har yanzu yawwa zamu tashi wa hayy sujarat tahriku na zamu tashi in ba kuma ta ba kaidodi yake ta bamu yanda idan mun shiga littafin sa ba za mu ga bakunta ko wani abu da ba mu sani ba to shine daga cikin kaidodin da yake bamu sai ya ce wa hayy sujarat tahriku ghayra muqayyadin duk lokacin da at-tahrik ya gudana ba tare da an yi masa wani dabaibayi ba huwa al-fathu kawai fataha kenan ma'ana idan yace maka kalma kaza ana yi mata haraka ya shiru bai ce tuharraku bil kasri bai ce tuharraku bil dhammi ba to kawai abinda ake nufi shine fataha mun gane ko yanzu misali yana cewa a cikin suratul baqara alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu to wannan qadaruhu guda biyu sai ce ma an qadaru harrik min sihabi su wannan qadaru guda biyu kai musu haraka min sihabin malan nura da malan min da malan sihab malan kai musu wane ne malan min ibn al-aqwan malam amal wane ne malam sihab kaga da kun hada shi abin nan sihabun huma ma hafsihim kaga kenan malam ibn zakwan da malam hamza da malam kisai da malam hafsu ma an qadaru harrik kaga bai sai harrik bil kasri ba bai sai harrik bil dhammi ba kawai haka yace to sai ne ce wa haythu jara tahriku duk inda ka ji tarik ya gudana gaira muqayyadin ba tare da an yi masa wani kaidi na cewa na zamma ne ko na kasara ba kawai huwa al-fatihu fataha yake nufi sai ce wal iskanu akahu manzilan ko munzilan duk ya zo wal fatihu akahu fataha ita ce ta yi abokantaka da shi shi me al-iskan din wa haythu jara at-tahriku ghayra muqayyadin huwa al-fathu sace wal iskanu akahu kenan al-iskanu akal fath shi dauri shine ya zama aboki ga fataha mun gane ko to nan da yace akahu in kaga dama ka ce munzilan halata kauni munzila kulli wahidin manzilahu ko kuma akahu fi manzilihi fi makali wujudihi mun gane ko to ga misalai da na rubuta mana inda abin zai kara fitowa kaga yace mana wa haythu jara at-tahriku ghayra muqayyadin huwa al-fathu to inda tahriki zai zama da wani abu wanda ba fataha ba dole fada misali menene wa qarrafa fi qulubihim ar-ru'b haka sai kita wa hurrika aynur ru'bi dhamman kama rasa wa hurrika aynur ru'bi wannan ayi kaga wa qarrafa fi qulubihim ar-ru'b ar-ru'b ko ar-ru'b kaga daurare ne to sai yace wa hurrika ainur rubi wannan ainun na rubi kai masa haraka wace iri sai yace bamman kaga dole annabi bai ce hurrika ya wuce ba su wane ne za a yi zama wajen sai yace kama malan kama da malan rasa amin su wane ne malan kama malan nasir malan kama ya sadar wani malan kama ibn adir sai malan rasa malan zure da ni malan rasa malan ibrahim malan rasa malan kisa'i malan kisa'i to saboda haka kenan da malan ibn adir da malan kisa'i sune suke ta wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba zama cikakkiya to kaga anan tunda ba abin nan bane ba tunda ba fataha bace dole sai fada mun gane ko to sai misali to sai ce wal fatu akahu fataha ta zamo kishiyar me iskan to kenan duk inda muka samu iskan shi kuma kishin shi ne fataha to akwai lokacin da iskan kishin shi ba za ta zama fataha ba to shi ma dole ne ya nasi ga yanzu misali akwai inda yake cewa wa dhaiqan ma'al furqani harrik musaqilan bi kasrin siwal makki wa dhaiqan مع الفرقان حرك مسكنا مع الكسر هذا ضيقا بس كيف نصفها الآن أبنهم سمينين يا فرقان آية الله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا هو حرجا كأنما يصعد to kaga shi mala ibnu kafir yaj'al sadrahu dayqan 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 haka zai ce to kaga anan saboda kishi ya sukun ba fataha bace shi yasa sai ya ce maka menene na fada ma wa hur menene yawa wa dayqan ma al furqani harrik musaqilan bi kasrin harrik musaqilan bi kasrin siwal makki ita dhaiq ta an'am da ta sautul furqan wa idha ulqu minha makanan dhaiqan to sai yace ita dhaiqan ta an'am da ta furqan sai yake cewa harrik ma al kasri kai harka wato kasara abinda zaka yi ba harka ta kasara وضيقا مع الفرقان حرك هكذا نقول حرك مثقلا بكسر مثقلا بكسر حرك مثقلا بكسر ذاك حركة تعدد الشدة وتحركة ذاك كسرة هذا أنا سبب دمي سبب د سكوني كيشي سبب دمو فتحة با من قال يقول هذا مثال نبي وأرنا مناسكنا wa arina manasikana sannan arini kai fatuhi al-mauta sai yake cewa wa arna wa arni bala mata bala yi Allah ji kansa bala bukari da yace wa arna wa arni sai wani ina jin dauko malam sai sai ya ce arna inda na majus to yace wa arna wa arni sakinal kasri dumiyadan wa arina manasikana arini kaga sai ka ce wa arna manasikana rabbi arni kaifa tuhil mauta suwa suke wannan malan dum da malan yat malan amadu wane ne malan dum ibn kathir wala bakai waye malan yad wala nisu malan yad yawa al imam sufi sune suke karantawa arna kaga da yace wa arna wa arni sakinal kasri dumiyada saboda me yasa ce sakinal kasri saboda anan kishi ya sukun kasara ce ba fataha bace ba inda ba da haka ba kawai shikenan ba zai ambaci kasara ba mun gane wannan ko to wannan dai misalai ne in ku koma duk ku gano eh in kace manzila to ya zamo ism makan ism zarf wato yar mansub al zarfiya yawa manzilan in kuma kace munzila ya zamo halata kauni munzilan kullu wahidin manzilahu in kace munzila za ism fa'il to mun gane wannan baitin to sai ce wa akhaytu bainan nuni waliya wa fathihim wa kasrin wa bainan nasbi wal khafdi munzila shi ma wannan kasabi ke sai ce wa akhaytu bainan nuni waliya na abokantar tsakanin nunin da ya duk lokacin da yace maka wane yana karantawa da ya'un to duk wanda bai ambata maka ba da nunin to wanda bai ambata baka ba da me suke karantawa da nunin in yace maka wane yana karantawa da nunin wanda bai ambata me yake karantawa da ya'un misali a cikin suratul baqara wa nukaththir da wa yukaththir ankum sayyi'atikum kaga muna da wa nukaththir muna da yukaththir muna da nukaththir muna da yukaththiru ko yukaththir sai ce wa ya wa nukaththir an kirami wa ya wa nukaththir an kirami suwa suka karanta kaga sai ce wa ya ma'ana an kirami qara u nukaththir bil ya malan an da malan kirami malan nasir wane ne malan an
kai hausu
Malam Ahmad wane ne malam kiramin malam kiram eh dan ba ka fade shi wa hurrika ainu ru'u bi dhamman kamarasa kaga kamadi kuma shine kiramin dai ibn amir eh kaga su suke cewa kaga yace wa ya wa nukaffir an kiramin wa jazmuhu atashafiyan wa jazmuhu atashafiyan wa yake daurewa malam ata da malam shafiyan malam ata da malam shafiyan kira'a nawa kenan a ciki muda uku daidai malam khamisu kage ce wa ya wa nukaffir an kiramin su bi su karanta da yawo to sai ce wa jazmuhu ata shafiyan masu yin jazma su ne malam ata da malam shafiyan hamza da kisa'i to kaga zamu ce da hamza da kisa'i da nafi'u duk suna karantawa da me suna karantawa da nunin kuma suna yin jazma kan kira da wani kafir to sannan wani ne ba ambata ba abu amr ibn kafir da wa da shu'ba kaga su da me suke karantawa da nunun da kuma rafa'a wani kafiru to sai wannan sai shi kuma ibn amir kaga da shi da hafsu wa yukaffiru mun gane ko to a shahid dai da yace wa akaitu bainan nuni waliya na abokan ta tsakanin nunin da ya duk lokacin da yace wani ya karanta da nunin to wani ya karanta da Arbadar Asim ne fa da Asim aka ce ai kaga shine malami Hafsu da Shu'ba kaga sun rabu anan shi Hafsu yana karantawa da ya'un yana yin rafa'a shi kuma Shu'ba yana karantawa da nunun kuma yana yin jazmuhu a tashafiyan yana yin rafa'a yawa kaga ya bambanta da Hafsu to mun fahimci wannan to yace wa akai tu bainan nuni waliya sai yace wa fatihim wa kasrin sannan abokan takar tsakanin fataha da kasara fataha da kasara kada kuma ta ku fahimci wani abubuwa kaga idan muka ce al fatuhu da al kasru menene wa'annan alamatul i'rab ko to saboda haka kenan in aka ce wani yana karantawa da fataha to wani kasara yake misali ga nan inda yake cewa yawa misali inna dina inda Allah al-islam sai yake cewa inna dina bil fatihi rufila inna dina bil fatihi rufila malar rufila shi abin da karanta anna dina inda Allah al-islam kaga da yace inna dina bil fatihi ko anna dina bil fatihi kaga shiru yayi to menene kishin fataha kasara in ban malar rufila kowa kawai abin da yake yi kasara mun gane ko ban amir wai malar rufila shine dai malar rasa da ya wuce kai wannan kai soro to yawa to misali a cikin wannan a cikin suratul nur wannan awit tabi'ina ghairu ulil irbati to sai yake cewa wa ghairu uli bin nasbi sahibuhu kala wa ghairu uli bin nasbi to kun ga inda za ku gane shi yasa sai kaga da yake cewa akaitu bainan nuni waliya wa fatihihim wa kasrin sai ce wa bainan nasbi wal khafdi to kaga nasba da khafda su kuma alqab ne na i'rab ko ba alamomi ba to kaga da yace wa ghairu uli bin nasbi sahibuhu kala malan sahib shine ya karanta awi tabi'ina ghaira ulil irbati haka nan malan kala malan kami sai malan kala
shabi
shine wani malam sahib shuba kaga su biyu haka so karanta to kaga da yace wa ghairu ulibin nasbi sahibu kala duk wanda ba annabi me suke yi ghairi wanda ba su ba ghairi suke yi to kaga su hafaza suke yi mun ga ne
dan da yace huwa fasahu wa yatama asama bila da yace na ji wannan harka
fataha da kasara ala mu'minin da irabi da nasba da khafda su kuma alqab ne na irabi mun gane ko ai abin da yasa misali ya kawo maka wannan domin akwai inda zaka iya samun iskali in baka gane inda ake samun misali zaka samu ita fataha da dhamma kawai alamomi ne kuma zaka samu fataha a farkon kalma ko tsakiyar kalma haka da zaka yi samu a ƙarshen ta amma duk lokacin da aka ce rafa a ƙarshen suna ne ko ƙarshen aiki duk lokacin da aka ce insibhu to karshe ake magana ko irin fa'il ism ka karshe ake magana amma ka ce ifta zai iya zama farko idan ka ce misali malakun sai mutun yace malakun zaka ce iftahil lam kaga ba zai ka ce ba zaka ce insibil lam ba saboda Allah ba nasaba ba za ta so wannan wurin ba a yau to shike karshe suke zuwa kware yau kware da gari wato yanda abin yake inda zaka doke misali da Hausa yanzu ka zo ka ce soja ka ce dan sanda ka ce custom ka ce immigration wannan kaga laƙabubbuka ne na ayyuka na forces ko ba haka ba to amma ya alamomin suke a gani kaga sai a ce alaman dan sanda shine kaya iri kaza alaman soja kaya iri kaza misali da fahimin sa alaman immigration kaya iri kaza to kaga da fataha da kasara kaga yanzu mu a makaranta allo to sai ka ce kaman gwaranci muke sai a ce yanzu kaman a ce na abudu sai a ce ba da ruwa ita ce bu to a ka'idan malaman na wannan ba'un din ba ce da zamma ba rufuwa ba malam naziru ka ji fa yadda abin yake don ita rafa'a din ta iya zuwa da wata alamar da ba zamma ba yanzu misali kamar ka ce ja az-zaidani az-zaidani fa'ilun marfu wa alamatu rafi al-alif li'annahu musanna dakhala al-muslimun zaka ce al-muslimuna fa'il marfu alamatu rafihi al-wawu to ashe kenan ba kullun zamma take zuwa alamatu rafa'a ba misali wani lokacin kaza da sauran su to mun dai abin nan mun dai dan fahimta insha Allah to yake cewa wa bainan nasbi wal khafdi sannan da kuma tsakanin nasba yanzu misali wa taqullaha allazi tasaluna bihi wal arhama ku wal arhami sai ce wa hamzatu wal arhama bil khafdi jumla wa hamzatu wal arhama bil khafdi kaga shi Imam Hamza zai ce wa taqullaha allazi tasaluna bihi wal arhami duk wanda ba shi abin nan to shi yanzu ya zaka yi takadiri a wajen Malam Hamza karatun wataqullaha allazi tasaluna bihi wa bil arhami tasaluna bihi wa bil arhami kaga su kuma sauran sai ya zama arham ma'tufa ce akan lafzul jalala wataqullaha allazi tasaluna bihi wattaqu ko sai zama mansubun bi naz'il khafid wattaqu qata al arhami shi kadai ke ta al-arhami to kaga yanzu nan al-arhami a wajensa mahfuz ya ce sai yake ta wa hamzatu wal arhama bil khafdi mun gane ko to sai bace na gaba to sai yace wa haifu aqulu dhammu war rafu sakitan fa ghayruhumu bil fathi wan nasbi aqbala yace wa haifa aqulu dhammu war rafu sakitan fa ghayruhumu bil fathi wan nasbi aqbala yayi abinda suke cewa lafun wa nasharun murattab yace wa haifa aqulu dhammu wato takadirin baitin wa haifa aqulu dhammu sakitan فغيرهم بالفتح يو وحيث أقول الضم أبنى رفع ساكتا فغيرهم بالنسب يسي دلوكة وحيث أقول الضم دلوكة نفع الضم والرفع na fadi rafa'a sakitan ne shiru fa ghayruhu mubil fatih wan nasl to wanda ba wanda aka ambata ba su sun karanta da fataha sun karanta da ainifin nasaba ga misali yanzu walau tara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba ko to sai kita wa idh yarawna liya'u bidhammi kullila bayan ya ce wa ayu khitabin ba'du amma walau tara kaga da malam Nafi'u da malam Ibn Amir su suke karantawa da ta'u to shi kuma Ibn Amir kaga zai ce walau tara alladhina zalamu id yurawna al'azaba yurawna yanzu mafu'ul li malam ism fa'ilu al-wawu shi kuma shine na'ib al-fa'il al'azaba mafu'ul sana'i yurawna kaga to sai kita wa id yurawna liya'u bidhammi kullila malam kullila shi ya karanta da me da dhamma to kaga da yace wa haifu aqulu dhammu sakitan fa ghayruhumu bil fatihi to kaga yanzu wanda ba ibn amir ba kawai fataha zai yace ya rauna mun gane ko to akwai misali na biyu inda kita wa hatta yaqulu rafu fil lam uwila hatta yaqulu ar-rasul wal ladina amanu hatta yaqula wa hatta yaqulu abinnan ar-rafu fil lam so suke karanta abinnan hatta yaqulu malam uwila to kaji bari wani ne malam uwila malam nafi'u shi kadai ke cewa hatta yaqulu ar-rasul to amma abin tambaya a nan man nasir hatta ba nasaba take ma fi'li mudari ba to me yasa shi ma nafi'u sai yaqulu to abinda zamu ce na farko dai haka yazo abin na riwayatan dai kenan na biyu kuma shi wannan mudari'in lafazin mudari'i ne amma ba na sama bi tunda lokacin da ake wahayin abin ya riga ya wuce takadir ay hatta qalar rasulu walladina amanu dole ai daga cikin sharadin da suke cewa ita hatta taiwa mudari'i na saba ya dudu alla sikbal ko to eh to mun gane wannan ko to kaga da yake cewa wa ta yaqulu rafu fil lam uwila to kaga anan ya nuna mana abin nan yawa wa haifa aqulu ad-damm wa ar-rafu sakitan fa ghayruhum bil fatih wan nasb to to akwai lokacin da damma za ta zamo kishiyar daure ba fataha ba to in wannan ne sai yayi nasi yanzu misali ثم ادعوهن ابنا ثم ادعو على كل جبل منهن جزءا تو سي ثم ادعوهن ياتي لك سايا واعلم ان الله تو انا جزء يكي كما اتكين هجر جزء مقسوم لكل باب منهم جزء مقسوم haka dake cewa wajuz'an wajuz'un dammu liskan sif da juz'an da juz'un sai ce dammu liskan waye ma dauri ya mai da dauri ya zama sukun shine malam sif to kaji gani malam sif waye malam sif shuba kaga shuba shi bai sai thumma da ala kulli jabal mai hunna juzu an likulli babin minhum juzu um maqsuf to kaga kenan lokacin da sukun kishi yasa ba fataha bace to sai ya maka anasi sai sai hiki cewa bammul iskani mun gane wannan ko to to mun gama da shi to
sabaya
eh yawa yanda ta kadirin ba baitin yake wato kaman ka ce wa haifu aqulu dhammu wato ta kadirin baitin wa haifu aqulu dhammu sakitan wa haifu aqulu dhammu sakitan fa ghayruhum aqbala bil fathi wa haifu aqulu rafu sakitan fa ghayruhum aqbala bin nasbi to shine takdirin baitin man nasar ta to sai aqbala yani ittajaha ya fuskanto ya taho to sai yace wa fir rafi wa tadhkiri wal ghaibi jumlatun ala lafziha atlaqtu man qayyada al ula sai yace wa fir wato takdirin baitin wa jumlatun fi rafi wa tadhkiri wal ghaibi wato a wajen rafa'a da tadhkiri da gaiba to akwai wa'ansu jumloli wanda a atlaqtu ala lafziha ma'ana arsaltuha biduni qaidin da rafa'a da tadhkiri da gaiba to a cikin qur'ani ko su jumloli wanda idan yazo kawai zai ambata maka bai ce maka bir rafi ba bai ce maka menene bit tadhkiri ba bai ce maka bil gaiba ba bari ga misali bari in karanto mana wani baiti bari in karanto mana wani baiti sai ku ji misalin yanzu gashi nan inda yake cewa yawa inda yake cewa khalisatun aslun wala ya'lamuna qul li shu'bati fi thani wa yuftahu shamlala wa khalisatun aslun قل هي للذين آمنوا كده يا اهل الدنيا خالصة تو كذا سيتي وخالصة أصل بيتي مك بالنسب با بيتي مك بالرفع با ولا يعلمون قلكم ركيتا ولا يعلمون ولا يعلمون قل لشوبة في الثاني سيتي ويبته شملنا a cikin suratul a'raf tun daga farkon sura zuwa nan akwai ya alamuna guda biyu qali kullum dha'ifun walakin la ya alamuna to kaga da yake ce maka wa khalisatun aslun kaga bai ce maka bin rafi ba sai ya ce wala ya alamuna ko da yake a cikin abin da zai ce wala ta'lamuna qul afi thani qul la ya'lamuna guda biyu ce akwai wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun da kuma wannan walakin la ya'lamun wannan ita ce ta biyu to sai ki ta wannan ya'lamuna fi thani ta biyu to malam shuba ya karanta abin nan walakin la ta'lamun to kaga anan da yace wa khalisatun aslu bai ce maka bir rafi inda nafi'in ba wala ya'lamuna qul fi thani ita la ya'lamuna ta biyu ko abin nan ta biyu a wajen shu'ba ya karanta da ta'u sai ce wa yuftahu shamlala. Malam shamlala sai ya karanta la yuftahu, kaga bai ce maka biliya ba, ta ya abuna la tufattahu lahum abwabus samai, kaga dai sai wa yuftahu shamlala. Malam shamlala sun karanta la yuftahu, la yuftahu, afwan, la yuftahu. Eh, ina jin shi Abu Amr shi yake cewa la tuftahu, inda ban manta ba. Abu Amr shi la tuftahu yake karantawa. Eh, la tuftahu. Bare daga sai ma dai kada in yi shirme haka dai nake na fugato. Haka ne ko? Yawwa. To. Yawwa. Yawwa. Yawwa, to a yau kaga shi yake ce wa khafif shafa hukuman. Yawwa, wa khafif shafa hukuman. Haka ne Abu Amr yana ciki. Kaga shahid a ciki, kaga dai ce wa khalisatun aslun, bai ce maka bir rafi ba. Wala ya'lamuna qul fi thani li shu'bata, shike karanta bi sibbita ba. Kaga sai yace wa yuftahu shamlala, bai sai maka biliya ba. Kaga a cikin qasas tujiba sai ki ta wa yujiba khaliqun, kawai wa yujiba khaliqun. Malan khaliq, malan hamis, wa ne malan khaliqun? Ha, khaliqun ma ada nafi'an. To kaga kenan, banda nafi'u saura kawai suna cewa yujuba. Kaga sai ce wa yujuba, bai sai maka bilai ba, sai ce khaliqun. To amma wannan ba ko da yaushe bane ba, in ya ga dama zai fada. Yanzu misali yana cewa wa qul mithlu ma bir rafi'i shammama sandala, wa qul mithlu ma bir rafi'i, mithlu ma bir rafi'i, da malan shammama, da malan sandala. Kai Allah ji kamar sha dabi, wato shammama sandala kamar ya tsaya shin shine turaren sandala. To kaga sai ce wa qul mithlu ma bir rafi'i, kaga Allah ya faɗa maka rafa'a zai, wa qul mithlu ma bir rafi'i, da malan shammama da malan sandala suke kan rafa'a, saura kuma mithla. Ina fata mun gane. Yawwa, kaga akwai wanda ke cewa bal yu'thiruna huz, bal tu'thiruna alhayat ad-dunya, sai ce bal yu'thiruna huz. Kaga haka yake Abu Abdul Jakar, bal yu'thiruna alhayat ad-dunya. Abin nan shi malamin Susi, bal yu'thiruna duri, bal yu'thiruna. To saboda haka ai ka gane wa yuftahu lisusi kullu musakkanin min alhamzi maddan ghayra majzumin himala, shi duk alhamza sakina in dai ba majzumiya bace ba. To sai ba sai zana maka tasu wa nasha sittun wa ashrin yasha wa ma hazwa karshe ya zana maka su. To wannan da yake majzumai ne, shi wannan baya musu abin nan. Yau irin ya tuka da sauransu ya kuluna. To to wallahi da so da ga to a tsada da shi kenan. Yawwa, wannan sun yi masa fassara. Kaga da yake cewa wa fil ghaibi wa tadhkiri wal ghaibi jumlatun ala lafziha atlaqtu, ma'ana arsaltuha ala lafziha. Haka na sake ta yadda lafazin ta yake, ban ce maka fara da abin nan ba. To shi wannan man qayyadal ula sun yi masa takdirat. Ko dai ka ce man qayyadal ula والأله والتوفق في الفهم والذكاء من قيد الأولى هو الذي يفهمها وتبعنا من هذا الأولى دم متمن ديسا مدوكاكا تفسكا وقريدا وقلوا كوي كيب يذيقاني وانا سيكاي وانا تقديري من قيد الأولى وانا دي ماشيني شهير معنى من قيد الأولى معنى هذا الأولى في الذكاء أشي ثاني كتابك ولكن تبقى من الناس كفاءة أين قامت أبقى تبقى الشيدي to mun dai gaga ne insha Allah to ɗan uwa kun sanar riga na faɗa mana tun farko nake cewa dole in dai muna so mu yi abin nan akalla wallahi sai ka hada sirrin musu din nan bai kamata yanzu a zo ana ta cewa malam wane baka san shi ba wannan kuma ihmali ne muke wallahi da baba ihmali wala dinda mun tuntuni malam wannan hoton corona da aka yi wannan dai rumuz ya kamata sai mu haddace su saboda Allah amma dai yanzu malam zai daina azo ana cewa wane ne malam kullila malam rufila malam sif duk ba mu san wannan abubuwan ba eh